الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 28 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin ya albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
da wannan wajen sallar jami'i da ake sha asibiti na dare to asibiti da ake tashi a ƙarshen shi ne ya kamata ko kuma da fari shi
wai tambayar dan uwa shine ƙarin bayani game da lokacin da shari'a ta nuna shi yafi dacewa ga mai kiyamul laili ya tsaya a wannan lokaci domin yin kiyamul lailin sa kamar yanda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kashi daya daga cikin ukun dare wato ya rage ubangiji subhanahu wataala na sauka zuwa samar duniya sauka wanda ta dace da girman sa mun fahimci ma'anarta amma mun jahilci kaifiya da hakikanin saukowa ta ubangiji subhanahu wataala domin shi bai bayyana mana ba haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana ba iya kawai abin da ya ba mu labari ubangiji subhanahu wataala a duk dare na duniya yana saukowa zuwa samaniya samar duniya kenan idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ubangiji subhanahu wataala zai zuga kansa yama kansa kirari anal malik anal malik ni ne mamallakin kowa da komai sai ya ce wa yake roƙon gafara ta na gafarta masa wa yake neman arziki mu azurta shi wa yake da wata bukata mu biya masa za Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai alfijir ya keto to shine dan uwa yake tambayar cewa a wani lokaci ne yafi dacewa kenan mutum yayi kiyamul layl a kashi daya na farko kashi daya daga cikin ukun dare na farko ko kuma na karshe wannan hadisi shi ya nuna mana lokacin da yafi dacewa kashi daya daga cikin ukun dare na karshe domin kasancewar a wannan lokaci ne ake samun wato dacewa game da karbuwar addu'a saboda lokaci ne duk mutumin da ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunsa to Allah zai karba masa addu'ar shi don haka kiyamul layli mutumin da ya tabbata zai tashi a ƙarshen dare to an fi so ya jinkirta a ƙarshen dare in ya tashi wato yayi kiyamul laylin sa wanda shine ake kira da shafa'i da witri an gane ko kamar yanda yake cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witra maza Allah yace kuma da witri ya zamanto shine karshen wato sallolinku wadanda suke da dare dan haka ake bukatar duk mutumin da ya san zai falka a karshen dare to nafilfilin sa da shafa'i da witrin sa ba a bukatar yayi gaugawar gabatar da shi abinda ake bukata ya jinkirta har akai karshen dare shi kuma abinda muke so mu gane ta yaya zaka gane sulusun dare na karshe iya abinda zaka lissafa daga fadawar rana zuwa ketowa alfujir, iya adadin awoyin da ka samu sai ka kasa su kashi uku, sai ka fitar da kashi biyu na farko, sai ka dau kashi ɗaya wanda yake na ƙarshe. Na'am. Wai musulmi ne yake aure da macen da take ba musulma ba, arniya ce zalla ko kuma tana da addini, ba yahudiya ce ko kuma ba nasariya, to ba nasariya ce kenan, in aka ce ba nasariya wadda take addinin nasaranci shine ake nufi. Wai ya halatta mutum ya yi mata addu'ar Allah ya sauke ta lafiya idan tana da ciki? Kwarai da gaske ya halatta. Musulmi ya halatta ya ma wanda yake ba musulmi ba addu'a, an gane ko, irin addu'a ta cewa Allah ya bashi lafiya idan bashi da lafiya, ko kuma Allah ya wadatar da shi, ko kuma Allah ya shiryar da shi, duk wani nau'in addu'a wanda yake ba musulmi ba idan yana raye ya halatta ya masa addu'a. Iya addu'ar da ta haramta musulmi ya ma wanda yake ba musulmi ba addu'ar da ta kunshi roƙon gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan kafiri sawa'an yana raye ko yana mace, haramun ne musulmi ya yi masa wannan addu'a. Amma addu'ar Allah ya shiryar da shi, wannan haka ake bukata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'ar Allah ya shiryar da al'ummarsa, kamar yadda yake cewa Allahumma hadi qawmi, ya Allah ka shiryar da jama'ata. Haka kuma ya yi addu'a, ya Allah ka karfafi wannan addini naka, da ɗaya daga cikin manyan nan na birnin Makka shine Umar dan Khattab ko kuma Abu Jahl. Wannan addu'a ta fada kan Umar, Allah ya kara masa yarda. Don haka duk wanda yake ba musulmi ba zaka iya addu'ar Allah ya shiryar da shi, zaka iya masa addu'ar Allah ya bashi lafiya idan bashi da lafiya, zaka iya masa addu'ar Allah ya amintar da shi idan yana cikin firgici. Ba amma ba kafirin da yake tsangwamar musulmi wanda yake yakar su. Amma sawa'in yana raye ko yana mace, haramu ne ka yi addu'ar Allah ya gafarta masa, ko ka yi addu'ar Allah ya masa rahama, ko mun kusacinka da shi, ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce, kamar yadda nassi na Alkur'ani shine ya haramta haka. Ubangiji ta'ala ke faɗa, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. Ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roki gafara ta Ubangiji ga mushrikai, ko da waɗannan mushrikai sun kasance makusantansu ne, bayan ya bayyana gare su cewa ‘yan wuta ne, ta inda ake gane ‘yan ɗan wuta, kamar yadda bayani ya gabata mutumin da ya mutu akan kafirci. Don in kai kokwanton kasancewar mutumin da ya mutu akan kafirci ɗan wuta ne, mutum yana iya kafirta, saboda alƙawari ne na Allah, duk wanda ya mutu akan kafirci makomar sai ta ce wuta. Shine ya ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa in wuta ne. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya, roƙon gafara da Ibrahim alayhi salam ya ma mahaifinsa, Ubangiji ta'ala ya ce bata zaman tuba face game da wani alƙawari ne da ya ma mahaifin, da ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, don haka sai ya cika wannan alƙawari da ya masa, waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Shine sai ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga Ibrahim ya gane cewa mahaifinsa abokin gaba ne na Ubangijinsa, tabarra aminhu, Ibrahim sai ya raba hanya da shi. Allah ya jinjina ma Ibrahim alayhi salam inna ibrahima la awwahun halim. Don haka wannan kuwa damun sababin saukarta alƙawari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa zai roƙa ma amminsa Abu Talib gafara ta Ubangiji matukar ba a taka masa kurki ba. Yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka, yace wallahi zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba a hane ni ba. Take yake sai Allah ya turo da wannan sako, yace bai dace ba ga annabi da wanda yayi imani su roƙa ma mushrikai gafara ko da ma kusantansu ne. Don haka a takeice abinda muke so mu sani, wannan aya tana nuna mana nau'in addu'ar da ya haramta musulmi ya ma kafiri ko mun kusace shi da shi. Addu'ar da ta kunshi roƙon gafara da rahama, amma addu'a Allah ya shiryar da shi ko Allah ya bashi lafiya ko Allah ya azurta shi, to wannan duka ba laifi. Don haka a takeice dai misali musulmin da yake aure da Kirista ba laifi in tana da ciki ya mata addu'a cewa Allah ya sauke ta lafiya, kamar yanda ya halatta ya mata addu'ar Allah ya shiryar da ita. Na'am.
Kuma bai ce komai ba, sai aka tura mishi mutum aka ce mishi tuba je a tafi shi me yake nufi mai tafi gida, ya ka ce mai kake nufi, sai ya ce a tun lokacin da na ce mata ta yi ba matsayin na sake ta yi. To a tun wancan lokacin za a fara lissafin hijja ko kuma daga lokacin da ta ji labari za ta ɗauki lissafin hijja?
To a takaice dai tambayar ta kamun fahimce ta, mutum ne suka dan samu hayaniya da rashin zuttuwa da iyalinsa, a takaice matar shi sai ya ce tafi gidan, da ta tafi gidan su an samu wata biyu, daga can su danginta suka turo ka ce wance ta zo, me kake nihi da cewa ta dawo gida? Sai ya ce ai tun lokacin da na ce mata je ki gida ni ina nihin na sake ta. To anan abin da yake nihi shin tun daga wancan lokaci za a dau lissafin idda ko kuma daga lokacin da labari ya cin mata? Shine tambayar. An gane ko illa kasancewar dadin fa'ida je ki gidanku yakan iya zama saki kuma yakan iya zamantowa ba saki ba, domin kinaya ce. Idan ka ce ma mace je ki gidanku, in kana nihin saki saki ne, kamar yanda wannan yace shi saki yake ne. Idan yace kuma ba saki ba nake nifi, na ce je ki gidanku ki je ki zauna ki ga in har zaman gidan ci ne, ki auna da zaman gidan miji da zama a cikin gidan ku wanne ne yafi. Idan kin gane akwai bambanci, in na kun yafi to kina a ƙarshe dai a san me zai wakana. In kuma kin san cewa zama a gidan miji yafi, kinan kina iya shiga hankal hayyacinki ki dawo. To anan a takaice abinda muke so mu sani, idan miji ya saki mace, maganar cewa farkon idda baya kasancewa sai a lokacin da labari ya cin mata, waɗancan wata biyu duka sun tafi a zero zamuci, ba maganar ta ɗau lissafi tun daga wancan, saboda a wannan lokaci bata san cewa a matsayin an sake ta ba, labari bai cin mata ba. An gane ku? Kai ne ka rubuta takarda ka aika ma mace da cewa ka sake ta, kafin takardar ta isa wajenta an samu kamar wata shida. Ba maganar cewa ran da takarda ta isa a ce a tun yau da wata shida ne aka rubuta shi kenan a gobe ma in ta samu miji ta yi aure, ba maganar haka. Saboda kafin labari ya cin mata matsayin matar aure take, dan shi saki yana tabbata a lokacin da ka furta ka faɗa ma mace ko kuma ka rubuta mata takarda ta samu tabbas gaya cewa ka sake ta. To daga ran nan za ta ɗau lissafi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wal muɗallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua. An gane ko? Don haka kenan wannan wata biyu da ta yi a gida ba tare da ta san cikin matsayin da take, wannan ba a sanya su a lissafi a ɓangaren idda. Daga ran da labari ya cin mata, daga ran nan za ta ɗau lissafi. Daga ran nan za ta ɗau lissafi. In mai jini ce kenan ta yi jini uku, in ba ta jini saboda yarinta ko kuma da tijantaka ta kirga wata uku daidai, daga ran da labarin ya cin mata. In mai ciki ce kuwa sai ta haife cikin. Na'am.
Malam, yau kucin misali imamin yake ba yan wasan ba, ko kusan duka rabin mamu yana musu gaba, domin yin hukuncin bi sallah cikin kirki sallah ki
wai limami ne wai ba sa shiri da yan unguwa suna gaba abinda nake tambaya gaba a hausance ko kuma gaba a shar'ance in aka ce gaba a shar'ance ya zama to kwata kwata ko sallama ba amma in akwai sallama tsakanin shi da su a shar'ance ba maganar gaba sai dai in a al'adance ne in dai tsakaninsu in sun haɗu a ma juna sallama to wannan an fita daga cikin layi na masu gaba a shar'ance kenan sai in mun san da haka za mu iya yanke hukunci akan tambayarka in ka ce kwata kwata babu sallama tsakanin shi da su to kenan ya kamata a nemi bayanin shi in babu sallama kwata kwata tsakanin su to wannan su ne kenan hukuncin su zai zamanto duk mutane biyu waɗanda suke gaba manzo Allah da salama ya tabbatar da cewa ko sun yi sallah ba ta karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangiji ta'ala yana faɗa ga mala'ikunsa ku dakatar da ayyukansu har su sasanta tsakaninsu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu Jaza'is Sayyid mun tsaya ƙarshen wato babi na 13 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da aka yi hani na shafa turare ga namiji wanda yake dauke da harami haji ko umra ko kuma mace lafazin abdib kamar yanda bayani ya gabata suna ne daga cikin sunaye na turare in ma kace abdib ko kuma kace al-idir ko kuma kace al-hunur da sauransu to shine malam ya shigo mana da kusan hadisai guda biyu bayan asar na Aisha Allah ya kara mata yadda da tace la talbasul muhrimatu thawban biwarsin aw za'faran mace wanda take mai harami haji ko umra Aisha tace kada wato ba ta daura tufafin da aka rina shi da turare wars ko kuma za'faran an gane ko la anan nafiya ce wanda bayani ya gabata malamai suka ce annafiyu akadu minan nahi korewa ya fi karfi game da hani da a ce maka karkai kaza to a ce maka ba a yin kaza ya fi kai matuka saboda a ce maka ba a yin kaza wannan akwai hani da kuma duriya akan haka kenan an gaya maka a da ba a yi kuma a yanzu ma karkai da shi wancan hadisi wanda wani sahabi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da cewa menene ya dace mai harami ya sanya na tufafi wanda kasancewar abinda Allah ya halitta ma bayin sa ya lullunka abinda Allah ya haramta musu domin in aka ce kaza na abinda Allah ya halitta inda za a baka computer dubu ka shekarar dubu bayan da za a yi ka lissafe su ilimin ka zai kare baka lissafe ba iya adadin abinda Allah ya halitta ma bayin sa amma in aka ce ka zana abubuwan da Allah ya haramta ma bayin sa ba wahala zaka iya zane su an gane ko wannan kuma rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zana masa abinda baya halatta mai harami ya sanya wanda wannan hadisi zai maimaito a yau insha Allah sannan hadisi na karshe a baban shine hadisin wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda ke fada cewa wani mutum wanda yake dauke da harami taguwarsa wato ta jehu shi daga bayanta aka yi katarin wurin da ya fadu wuri ne wanda yake da duwatsu domin daman a Arafa ne kuma a hajjin bankwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan taguwarsa don haka malamai suka ce dalili ne wanda ke nuna cewa mutumin da yake zaune akan abun hawansa ana iya ce masa waqif mai tsayuwa Arafa don haka dai shi tsayuwa Arafa kamar yanda bayani ya gabata ba ana nihi ba kauna a tsaye abinda ake nihi kauna a wannan zagaye ko a kwance kauna a cikin wannan zagaye sunan ka mai tsayuwa Arafa wannan mutum yana kan taguwarsa, Allah ya kaddara faduwarsa, yana faduwa aka yi katari wurin duwatsu ne kuma taguwar ta take masa wuya sai ya kare. Shine yace waqasat bi rajulin muhrimin naqatuhu faqatalathu. Shi alwaqsu wato shine kenan karaya, kenan karyewar wuya. Sai yace fa utiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, aka dauko wannan bawon Allah aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ksiluhu wa kafinuhu, manzon Allah yace ku wanke shi ku yi masa likafani. Wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wanke mamaci wajibi ne, saboda umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Umarni ko in yazo daga Allah ko manzonsa kai tsaye abin da yake fa'idantarwa wajabci, sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga wajabci zuwa mustahabbanci ko kuma halacci. Ko kuma a dunkule mu ce duk lokacin da umarni yazo daga wanda yake sama da kai, abin da yake nuna cewa dole ne ka mai kauya. Kamar yadda yan mahaifi ya ce ma ɗansa ikaza, wannan yana nuna dole. Sai in an samu alamar da take nuna cewa a'a mahaifin yana umarni ne, in har an ga ya dace ayi ayi, ko kuma akan fuska wadda take mai nuna halacci, don haka sai ya ce ku wanke shi, sai ya ce wa kafinu, kuma ku yi masa likafani. Wannan shi ma dalili ne na biyu wanda yake tabbatar da yi ma mamaci likafani wajibi ne. Kuma wannan yana nuna cewa in shi mutumin da Allah ya masa rasuwa bai bar ba abinda za a iya saya masa likafani na dukiya, to wannan ya zama wajibi akan jama'a ta musulmi gaba daya. An gane ko? Sai dai farilla ce mai wadatarwa, in wani ya bada an masa likafani to ya sauke ma sauran jama'a, amma in suka yi haɗin kai gaba ɗaya suka ki masa likafani suka kai shi suka binne shi kuma suna da halin yi, wannan sun saba ma Allah, sun saba ma manzansa, sun tozartar da haƙƙin ɗan uwansu musulmi. Saboda cewa wa kafinuhu, manzon Allah ya ce ku yi masa likafani, don haka a wata riwaya sai ya ce wa kafinuhu fi tsawbaihi, ku yi masa likafani a cikin tufafinsa biyu. Don haka malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna likafani yana kasancewa daga kan dukiya ta mamaci. Farko idan mutum Allah ya masa rasuwa, abinda za a ɗauka daga cikin dukiyar shi wato shine kudin da za a yi ɗawainiyar tattala shi domin kai shi makoma, saya masa likafani, saya masa turaren da za a shafa masa, sayan itacen da za a jera, da kudin rami, da kudin tabarma, da sauransu. Wannan duka a dukiyar shi za a ɗauka, sai dai in wani ya yi fi sabilillahi daga aljihun shi ya ɗauka ya bada. Don haka kuma kamar yadda bayani ya gabata, iya abin da yake in dai mutum ne wanda yake ɗauke da harami, to wannan tufafinsa biyu a shi ake masa likafani. An gane ko? Amma ba laifi ana iya ƙarawa, amma wannan biyu shi ne sunna a taƙaita game da masa, kamar yadda manzon Allah ya ce wa kafinuhu fi tsawbaihi. Amma in ba mai harami ba ne ba, to wannan iya abin da yake sunna game da yi ma mamaci likafani shi ne a yi masa likafani uku, ba bambanci tsakanin namiji da mace. Sai ya ce wala tugaddu rasa, manzon Allah ya ce kada ku lullube masa kai. An gane ko? Kada a lullube masa kansa, saboda shi duk wanda yake dauke da harami haramu ne ya lullube kansa, domin yana daga cikin mahzuratul ihram. Duk mutumin da ya rufe kansa alhali yana dauke da harami haji ko umra akan ganganci, ba a mantuwa ba ko rashin sani, to wannan dole sai ya bada fidiya. Sai yace wala tuqarribuhu diba, manzon Allah yace kada ku kusantar da shi ga turare, ma'ana kar a shafa masa turare. Don haka a wata riwaya yake cewa wala tuhannituhu, kar ku shafa masa turare. Sai yace fa innahu yub'athu yuhil, domin za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik allahumma labbaik. Lafazin yuhillu anan abinda ake nihi da al-ihlal shine at-talbiya, fadar labbaik allahumma labbaik. Don haka a wata riwaya yazo fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik. Mahallu shahid game da shigo da wannan hadisi a wannan babi, wannan gaba da yace wala tuqarribu hudiba, kar ku kusantar da shi ga turare, kina wannan yana nuna wanda yake dauke da harami haramu ne ya shafa turare, sawa'an namiji ne ko mace ce. An gane ko? Kuma sannan bugo da ƙari, wannan shine yake nuna cewa duk mutumin da yake cikin aikin haji Allah ya masa rasuwa, to wannan hajjin sa bata yanke ba. An gane ku? Yana nan alhurma ta harami tana tare da shi, kuma zai tashi a ranar kiyama a matsayin mai haji yana fadar labbaik Allahumma labbaik. Amma sabani ga malaman Malikiya da su da malaman Hanafiya, Hanafiya suna ganin cewa duk mutumin da yake cikin haji ko umra idan Allah ya masa rasuwa, wannan hajjin ko umra ta taka burki ta yanki. Don haka suka ce wanka za a masa, ai masa dukkabani a lullube fuskarsa irin yadda ake ma kowa a shafa masa turare. Suka ce inda hajjinsa bata yanke ba, ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a ci gaba da yi masa aidi da cike masa. Har ma daga cikin wasu daga cikin malaman Malikiya suna ganin cewa wannan na shi wannan sahabi da manzon Allah ya ce za a tada shi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik, suka ce anan waqi'atu ayni. Dan haka abu ne wanda yake ya keɓanta da wannan sahabi, shi kadai ne za a tada shi. Inda a ce ya shahi sauran jama'a, da manzon Allah ya ce fa innal muhrima yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, ai mai harami a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik. Kamar yadda yake cewa fa inna shahida, lalle duk wanda ya mutu a fagen daga a ranar kiyama za a tada shi. Manzon Allah ya ce launin jinin, wato launin jinin da yake jikinsa launin launi ne wanda yake na jini, amma kanshin kanshin almiski ne. Malamai suka ce to ai aikin da yake ai shine ya nuna cewa abu ne wanda yake ya hada kowa da kowa, domin haji ce yake. An gane ko? Haji ce yake ko umra ce yake, ya samu kansa a cikin wannan yanayi Allah ya karɓi rayuwarsa. Don haka duk wanda yake cikin haji ko umra Allah ya masa rasuwa a ranar kiyama zai tashi yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik. Don haka dai a takaice abinda muke so mu sani, wannan ka'ida ce ma duk aikin da mutum ya mutu a kan shi to Allah zai tada shi a kan shi a ranar kiyama, sawa'an aiki ne na ƙwarai ko aiki wanda yake na banza. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi aw kama qala, kowane bawa a ranar kiyama za a tada shi akan abin da ya kasance. In aiki ne na ƙwarai to zai tashi, don haka wanda ya mutu yana haji zai tashi a ranar kiyama yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik, kamar yadda manzon Allah ya fada. Wanda ya mutu yana sallah za a tada shi a ranar kiyama yana cikin sallah. Wanda ya mutu yana azumi za a tada shi a ranar kiyama yana azumi, illa kasancewar sabanin da malamai suka yi mutumin da yana azumi Allah ya masa rasuwa, shin azumin nan nashi ya yanke ko kuma azumin zai ci gaba kamar yadda shi mai haji? In azumin ya ci gaba, shin wannan za a rama masa wannan azumi ko ba za a rama masa? Wanda bayani ya gabata azumin da ake iya rama ma mutumin da Allah ya masa rasuwa da wanda kuma ciyarwa za a yi shine azumi wanda yake na Ramadan. Don haka dai a takaice wannan hadisi alaƙar shi da wannan babi kenan, haramcin shafa turare ga mai harami sawa'an namiji ko mace. Inda a ce ya halatta mai harami ya shafa turare to wannan da Allah ya masa rasuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi hanin cewa kar a shafa masa turare. Za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما بالحج بعثا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسا. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن هنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مبرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه أصبه فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin yin wanka ga mai harami. Wanka a nan abinda muke so mu fahimta ba wanka ba wanda yake na dole. Domin wanka wanda yake na dole kamar wankan janaba. Kaga ai ba maganar mutumin da yake dauke da harami in janaba ta sadu da shi a ce ba zai yi wankan janaba sai ya kai lokacin da ya sauke harami kai tsaye zai yi wanka. To anan wankan da ake nihi wanka wanda yake na jin dadi da tsafta haka. Menene matsayin sa, shin ya halatta mutum yayi ko kuma baya halatta? Shine kenan yace babu liktisali lilmuhrim, wato babu ne wanda ke bayani game da hukuncin yin wanka ga mai harami. Domin kasancewar daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin karhancin haka cewa mutumin da yake dauke da harami baya halatta yayi wanka sai ya kai lokacin da ya dauke harami ya sauke harami. To shine anan malam ya shigo da asar na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa yadkhulul muhrimul hammam, mai harami wato zai iya shiga ɗakin wanka yayi wanka. Wannan cewa yayi wanka abu ne wanda kai da kanka ya kamata mutum ya ka fahimce shi. Shi asalin kalima ta alhammam an ciro ta ne daga alhamim. Alhamim shine ruwan zafi, ruwan gumi kenan. Wanda al'adar su akwai ɗakuna da ake tafasa ruwa wanda yake na gumi, mutum ya shiga yayi wanka yayi siraci, domin duk wani datti wanda yake jikin shi duk wata dauɗa ƙoyayya za ta tashi. Idan ka sanya ruwan zafi da sabulu kenan kai tsaye wannan datti zai fushi. An gane ko? Domin shi kasancewar yin wanka da ruwan zafi akwai amfanin da yake ƙara ma jiki kuma yana gusar da datti, don haka suke da irin wannan ɗakuna na yin wanka. To sai suka faɗaɗa kowane banɗaki sawa'an da ruwan gumi za a yi wanka ko ba da na gumi ba, sai ake ce masa alhamma. Kaga ai duk wanda ya shiga irin ɗaki wani banɗaki na wanka to dama akwai buƙatar da ta kai shi shine na wanka. Kenan shine yace yadkhulul muhrimul hammam, wato mai harami yakan iya shiga wato ɗakin wanka domin yayi wanka. A wannan asar kenan na Abdullahi dan Abbas. Sai ce walam yarbunu Umar wa Aishatu bil haqqi ba'asa, wato Aisha da Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ba sa ganin laifi wato game da wato shine susa jiki, ma'ana mutun ya murza gashin sa, ba sa ganin cewa akwai laifi. Shi kuma daman duk abin da ake gujewa su kansu malaman da suka karhanta kin suna ganin cewa idan mutun zai yi wanka ai dole ne sai ya wanke kai inda ya wanka ne. To kai ku ai baya wankuwa dole sai an sanya yatsa an murza gashi. To idan aka murza gashi suna ganin cewa gashi zai zuba. Don haka shi al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa na Muwatta ya rawaito hadisi daga Nafi. Nafi ke cewa lalle Ibn Umar wato ya kasance idan yana dauke da harami wato baya wanke kansa. Sai dai wato idan mafarki ne, ma'ana janaba ta same shi, to wannan kuma wanke kai ya zama dole. Don haka kenan suka karhanta yin wanka ga mai harami ba dan komai ba, kar ya wanke kansa kenan domin wajen murzawa gashi zai iya zuba. To amma inda zai yi wanke jikinsa gaba ɗaya ba tare da ya wanke kai ba a wajensu, to wannan babu wani karhanci. to dan haka anan Aisha da Abdullahi dan Umar suna ganin ba laifi game da wato shine murza jiki, ma'ana in aka ce al-haq wato shine sosa jiki, shi kuma susa yana kasancewa ne kamar misali da barci kenan. Ba laifi mutun yakan iya sosa dukkan wani bangaren jikinsa koda gashi ne ya murza kamar yadda yake kasancewa a cikin wanka. Shine kenan alakar waɗannan hadisai guda biyu dangane da wanka na mai harami. Shine sai malam ya shigo da hadisin Abdullahi wato Ibn Hunay wato daga mahaifinsa, wato mahaifinsa yake cewa lalle Abdullahi dan Abbas da Al-Miswar Ibn Makrama Allah ikara musu yadda, ikhtalafa bil abwa, wato sun samu sabani a wurin da ake kiran shi al-abwa, wanda al-abwa wato daji ne wanda yake tsakanin birnin Makka da Madina, wanda amma yafi kusa da Makka. Wannan kenan na nuna mana cewa magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kansu suna samun sabani a cikin mas'ala ta addini, amma fa sabanin su ba irin namu bane bane yau, wanda in kun ɗan yi sabani akan abu sai a tada jijiyoyin wuya ayi ta kai kawo ayi ta hayaniya, ba haka bane. Zamu ga cewa yanda mazan jiya in sun samu sabani ta wace hanya ake bi a warware wannan matsala, shine da suka samu sabani anan abuwa. Faqala Abdullahi ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas sai ya fada ga Miswar, yace yaksilul muhrimu ra'sa, yace ai mutumin da yake dauke da harami ko haji ko umra ya halatta ya wanke kansa. Wa qala al-Miswar, shi ko Miswar sai yace la yaksilul muhrimu ra'sa, me harami bai ya wanke kansa, shi yace ana yi, shi yace ba a yi. Kaga anan ai an samu kishiyantar juna, ni na ce ana yi kai ka ce ba a yi, to maganar ka za a dauka ko kuma tawa kenan. Sai mu nemi alƙalin da zai rabe mana hukunci, mu san wace magana ce wadda take tabbatacciya, saboda kasancewar duk lokacin da aka samu fada biyu to sai an samu wacce ce tabbas, wacce ce kuma wadda take kuskure. To shine anan sai yace fa arsalani Abdullahi ibn al-Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari, wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda sai ya aika ni wajen Abu Ayyub al-Ansari, dan haka Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, fa wajadtuhu yagtasilu bainal qarnaini, wato sai na same shi yana wanka tsakanin wasu itace biyu, an gane ku, ko kuma ka ce tsakanin guha guda biyu, abinda ake nihi da alƙarin anan, domin idan aka yi rijiya, musamman rijiya irin wadda ake kiranta kankare, ana yin itace guda biyu, wanda akan wannan itace suna da kasancewar kamar misali irin na iccen kaushu, akan nan ake dora kenan wani icce, idan aka dora icce kenan guga, igiyar guga ta kanshi take wannan, shine wanda sai a daura ma dabba kenan ta jara kumi ko kuma jarki ko sa da sauransu, to shine ake kiran shi kenan al-qarnai. Shine yace fa wajadtuhu yagtasilu bainal qarnai, sai na same shi yana wanka tsakanin itace biyu wadanda suke da rijiya, wa huwa yustaru bi thawbi, wato an kare shi wato da wani tufafi kenan, a jikin kusan itacen nan aka rataye kenan wani mayafi, haka ya zamanto ya kare shi kenan game da idanun jama'a, wanda shine ya gabata yana daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake tafiya da kwagiri koda yana cikin gulaguro, wanda ake kiran shi al-anaza, wanda in a dokar daji ne yana nihin ya biya bukatunsa, inda babu rukukin itace babu wani shamaki da zai iya kare shi game da idanun jama'a, sai a caka wannan kwagiri akan ƙasa, sannan sai a yafa masa wani kenan wani mayafi, wannan su zai zama tusha maki tsakanin shi da idanun jama'a. To dan haka shine anan aka kare shi da wani tufafi yake wanka, kamar yadda kuma karin manta ya gabata hadisin da Ummu Hani Allah ya kara mata yadda, a ran da aka ci maka da yaki ta je gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka, ta yi sallama, manzon Allah ya amsa mata sallama, ya ce wace ce? Ta ce Ummu Hani ce. Ummu Hani take cewa a lokacin nan Fadima diyar shi ta kare shi da wato mayafi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka. To shine anan yake cewa wa huwa yustaru bi thawbin, an kare shi da wani tufafi kenan yana wanka. Fa sallamtu alaihi, nayi masa sallama. Fa qala man hadha, sai yake cewa wane ne? An gane ko? Dan kai sallama an ce wane ne, karka samu damuwa, haka shari'a ta yi umarni a san wane ne kafin a bashi izinin shigowa ya shigo. Dan haka in an ce wane ne, sai kai bayani, kuma bayani wanda yake gamsasshe a san ka da sunan da aka fi ka sani, aka fi sanin ka, kai bayani ni ne wane. Shine yace fa qala man hadha, sai yace wane ne? Fa qultu, sai nace ana Abdullahi ibn Hunay, ni ne Abdullahi ibn Hunay. Arsalani ilayka Abdullahi ibn al-Abbas, Abdullahi dan Abbas shine ya turo ni takanas wajenka, as'aluka, dan na tambaye ka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaksilu ra'sahu wa huwa murid, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke wanke kansa a lokacin da yake dauke da harami. Wannan kamar yana nuna Abdullahi dan Abbas yana da dalilin da yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daman yana da tabbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanke kansa koda yana dauke da harami. An gane ku? Dan haka cayam yace yas'aluka kaifa kana yaksilu ra'sa, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa idan yana dauke harami. Inda bai san da haka ba, da mi zai ce masa shin manzon Allah idan yana dauke da harami yana wanke kansa ko bai wankewa? Duk da cewa malamai suka ce akwai ihtimalin, wato akwai tasarruf wajen labazin daga shi dan aiken da aka tura, kenan shine ya dan gyara maganar yace masa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagsilu ra'sahu wa huwa murid, wayaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa halin yana dauke da harami. Fa wada'a Abu Ayyuba radiyallahu anhu yadahu ala thawbi, Abu Ayyub Allah ya karra masa yadda, sai ya dura hannuwansa a jikin wannan tufafin da aka yi shamaki aka kare shi. Ai itace biyu ne haka aka bi, sannan kuma an kare shi da wani mayafi kenan haka, shi kuma yana baya yana wanka. Sai ya duro hannuwan shi, sai ya dan fada a abu, sai ya dan janyo wannan kin mayafin hatta badaliyar rasu. Abdullahi ibn Hunan yace sai da kanshi ya bayyana. Kina abinda muke so mu gane, da ya masa sallama ya tambaye shi wani ne, yace ni ne wani. Me yazo da kai? Yace Abdullahi dan Abbas ya turo ni domin na tambaye ka yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa idan yana dauke da harami. Kenan a lokacin nan shi Abu Ayyub sai ya dora hannuwan shi a jikin kenan wannan zani wanda aka kare shi, sai ya dan janyo shi, shine sai yace hatta badaniya rasu, sai da kanshi ya bayyana kenan na ganshi. Thumma qala li insanin yasubbu alaihi, sannan sai ya fada ga mutumin da yake zuba masa ruwa, shi Abu Ayyub, ga mutumin da yake taimaka masa yana zuba masa ruwa, sai ya ce usubu, yace zuba mu ruwa. Fasabba ala ra'sihi, sai ya ringa zuba masa akan shi. Thumma harraka ra'sahu bi yadihi, sannan sai ya murza kanshi da hannun shi. Fa aqbala bihi ma wa adbar, yayo gaba da hannuwan yayi baya ya murza kanshi sosai. Wa qala, sai ya ce haka za ra'aituhu sallallahu alaihi wasallama yaf'al, yace yanda ka ga nayi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa. Malamai suka ce ita shi karantarwa a aikace yafi fa'ida a ilmanci. Anan inda yace masa kasancewar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanke kansa za a iya gamsuwa, amma sai ya nuna masa cewa haka ya sanya, ya ce ma mai zuba masa ruwa, ya ce zuba mu, sai da ya huddo kan su jama'a suna gani, ya ce zuba mu, ya zuba masa, sai ya sanya hannun yake murza kai daga gaba ya baya, daga baya hannu ya yi gaba, sai ya ce haka zan ra'aituhu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, ya ce yanda ka ga nayi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na aikatawa. Dan haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana cewa ba laifi bane mutumin da yake dauke da harami haji ko umra yayin wanka. An gane ko? Ya murza kansa sosai kamar yanda ya dace, sai dai in yana tsoron gashi zai zuba to sai ya yi sama-sama. Sannan kasancewar wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana hanya ta warware dukkan wani saɓani da mu'minai suke samu tsakankaninsu, wanda daman tuntuni da nasi na Alƙur'ani Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nuna mana cewa duk abin da mu'minai suka samu saɓani tsakaninsu, to ba abin kai ruwa rana bane ba a tada jijiyoyin wuya a ringa faɗa a yi fushi, a'a. Hanya ce ɗaya-ɗaya shi ne sai mu maida Allah da manzansa su ne alƙalai tsakanin mu, koma Alƙur'ani da Sunna. Duk da cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, in an samu saɓani to za a je a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin kaza. To amma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk saɓanin da mu'minai za su samu, to inda za a warware matsalar shi ne Alƙur'ani da Sunna, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ubangiji Ta'ala yace idan kun yi jayayya game da wani abu, an gane ko? Na kira ce fi siyaqi shar, in kun yi jayayya game da wani abu ko ma menene, bangaren aqida ko bangaren ibada ko bangaren mu'amala, Ubangiji Ta'ala yace farudduhu ila Allahi, kuma da wannan jayayya ta ku zuwa ga Allah, shine Alƙur'ani, war rasuli kuma da zuwa ga manzansa, in yana raye a je a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbai suke, in ko bayan mutuwarsa ne to sai a maida zuwa sunnar shi, kamar yadda anan kasancewar Abdullahi dan Abbas da shi da almisuwar da suka samu sabani, kaga me suka yi? Sun aika a tambayi waɗanda suke masana, waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Ayyub yana daga cikin kibarus sahaba, manyan sahabbai, shi Abdullahi dan Abbas da almisuwar kankana ne daga cikin yara ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Abdullahi dan Abbas bai ma balaga ba. Shi kuma Abu Ayyub ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina, a gidan shi ma ya sauka. To dan haka sai suka tura a je a tambaye shi. Shi Abu Ayyub sai ba ra'ayin shi ba kai ba su cai a dau aka yasa mai zuba masa ruwa yace zuba mu. Ya zuba masa akan sai ya murza ya murza ya wanki. Sai ce yanda ko ga nayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Kenan ta ina aka samu warwaran matsala, kenan ta hanyar sunna fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka wannan ka'ida ce Allah ya ajiye mana, in ka ce ana yi nace ba a yi, to ba wanda zai zame mana alƙali shine Alƙur'ani da sunna. In ina da dalili Alƙur'ani ko sunna, dalili wanda yake tabbatacce kuma akwai wajhud dilala a cikin wannan ba kama-kama ba, to wannan a matsayin ka na mu'mini dole ka sauka daga dokin naki. An gane ko? Ka ba abinda Allah ya faɗa da manzansa, dan ba ƙasa ba kai a gwiwa, duk wanda ya ba Allah ya bi manzansa wannan ba kasawa bace ba. An gane ko? Dan ka sauka daga kan abinda kake kanshi na kuskure, ka ba abinda yake daidai, shi wannan wanda ka bi ba shi ba, ka ba Allah ne ka bi da manzansa, domin ai ba faɗar shi bace ba, ka bi faɗar Allah ce da ta manzansa ne ka bi. Don haka Allah ya ce mana farudduhu ila Allahi war rasuli, sai ce in kuntum amantu mana in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Aka ne ko? In har kun kasance kuna imani da Allah da ranar kiyama, sai ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila, mai da duk jayayyar da kuka yi zuwa ga Alƙur'ani da sunna shine tsantsar alkhairi, kuma shine mafi kyawu ga makoma, saboda ba abinda zai warware matsala tsakanin musulmi illa Alƙur'ani da sunna. Don haka kenan wannan shine suka tura aka je kenan ta hanyar da aka wannan aka warware matsalar. Kuma sannan wannan shine yake nuna mana kenan yanda su magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke samun tattaunawa akan mas'ala ta addini, wanda haka ake buƙatar mu'minai su yi, a samu wata mas'ala ta addini a tattauna akan ta, a ga menene iya hakikanin hukunci. In an samu sabani to a je a yi bincike, wannan bincike da za a yi ƙarin ilimi ne. Kaga anan kasancewar an samu ƙarin ilimi, abinda shi misuwar da ya jahilta to a yanzu ya yi sani. Domin Abu Ayyub ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wanke kansa idan yana dauke da harami. Don haka kuma wannan yana ɗaya daga cikin halo dalilan da suke nuna halaccin karɓar wato labarin mutum ɗaya. Mutum ɗaya idan ya kawo labari, sawa'an ɓangaren aƙida ko ɓangaren ibada ko ɓangaren mu'amala, ba bambanci ana iya karɓa. Sabani malaman Hanafiya suka ce a ba sa karɓa. An gane dole sai in an samu ya zamanto azizi ne, ko kuma wato wanda yake hadisi wanda yake mashhur ko mutawatir. Amma hadith khabarul wahid, hadisi wanda yake garib, labarin mutum dai su ba sa kafa hujja da shi, to wannan kuskure ne. Don haka dai labarin mutum dai ko da tabi'i ne ana kafa hujja da shi. Domin me yasa? Anan Abdullahi ibn Hunayn tabi'i ne ba sahabi bane, amma sahabban manzon Allah suka aika shi je ya tambayo dan uwansa sahabi shine Abu Ayyub. Sannan don haka kasancewar kuma wannan na ƙara tabbatar mana ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam junansu ba hujja bane akan juna. Maganar muka samu hayaniya, sai nace maka to ai Abdullahi dan Abbas yace kaza, kai kuma sai kace mun to ai Ibnu Umar yace kaza. Da fadar Ibnu Umar da fadar Abdullahi dan Abbas gaba ɗayan su ba su da bambanci. Fadar Abdullahi dan Abbas ba ta zama hujja akan fadar Abdullahi dan Umar. Baka ce ba kai da ka dau abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa kai kake kan daidai, ni da dau abinda Ibnu Umar ya faɗa ni akan kuskure ne. Fadar gaba ɗaya bangaren su junan su da juna ba hujja bane akan juna. An gane ko hujja al-Qur'ani da sunna. Don haka malamai suka yi bayani dangane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, yana cewa ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabbaina kamar taurari suke, da duk wanda kuka yi koyi daga cikin su to kun shirdu zuwa tafarkin da ake bukata. Don haka Ibnu Umar Allah wannan Ibnu Abdul Barr Abu Umar Allah ya ji kansa sai yake cewa law kana ma'ana liktida'i fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nuju, da a ce ma'anar koyi a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ashabi kan nuju, sahabbaina kamar taurari suke, da a ce ma'anar haka ta kasance yuradu bihi alfatawa, ana nihin da cewa ba da fatawa, sahabi kaza yace kaza, wannan ya ce kaza, sabanin abinda wancan ya faɗa, cewa kamar taurari suke, duk wanda kai ruko shikenan kawai kai ka tabbata akan gaskiya. Ibnu Abdul Barr yace inda haka ne, yace lama hatajibun Abbasin ila iqamatil bayyina ala da'awahu, yace da Abdullahi dan Abbas ai ba zai buƙatu zuwa tabbatar da hujja da sheda akan da'awar shi da yace manzon Allah yana wanke kai. Bal kana yaqulu lil miswar, da kawai iya abinda zai faɗa ma dan uwansa miswar, sai ya ce ana najimun wa anta najimun, ni tauraro ne kai tauraro ne. Fa bi ayyina iqtada man ba'adana kafahu, da duk wanda ke bayan mu wanda zai biyo baya, inda ni yayi koyi ya shiryu, inda kai yayi koyi ya shiryu. Da haka Abdullahi dan Abbas zai faɗa masa. Sai ya ce walakin ma'anahu, ya ce sani dai ma'anar wannan hadisi kama qalal muzani, kamar yanda al-Muzani da wasu daga cikin malamai suka faɗa, suka ce abinda ake nihi annahu fil naqli, da ya ce ashabi kan nujumi ay fil naqli, wajen kenan ciro hadisi wajen riwaya, yanda ka san taurari haka suke. Li anna jami'ahum udul, domin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su adalai, a wajen riwaya yanda ka san taurari haka suke, kowace tauraro dai a sama take, kuma kowace tauraro haske gare ta, illa kasancewar Allah ya fifita junansu akan juna, wani tauraron ya fi wani haske, haka sahabbai a cikinsu wasu sun fi wasu daraja, kamar yadda khalifofi guda hudu sun fi dukkan sauran sahabbai daraja a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma gaba wajen ɓangaren adalci gaba ɗayansu adalai ne, ba su da bambanci. An gane ku kenan. Don haka shi wannan hadisi da ya ce sahabbaina kamar taurari ne, da duk wanda kuka yi koyi da su kun shiryu, ana nihi a wajen karɓar riwaya domin gaba ɗayan su adalai, amma ba wajen koyi ba, wajen fatawa na cewa in wannan sahabi ya faɗa wannan ya faɗa kuma ya zamanto faɗar su ta ci karo, cewa ni in na ɗau wannan akan daidai nake, kai in ka ɗau faɗar wancan akan daidai kake, wannan ba haka ba ake nihi. Inda haka ake nihi ba zai tura shi ba aje aje a tambayo kenan amsa. To wannan dai a takaice yana tabbatar mana adalcin magabatan kwarai kenan, wanda adalci shine kasancewar kai ra'ayinka daidai yake da ra'ayin kowa kenan. Ba za ka lazumta ma dan uwanka ra'ayinka cewa dole sai ya bi abinda za a yi, kawai aje a nemi hujja alqur'ani ko sunna. A takaice dai wannan yana nuna mana me harami namiji ko mace ya halatta yi wanka, ya wanke kansa sosai kamar yanda ya kamata. Babu lubusil khuffaini lil muhrimi idza lam yajidna alayhi. قال حدثنا ابو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبه هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد بن زيد انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب هو الزهري عن سالم هو ابن عبد الله أنا عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sanya khuffi ga mai harami idza lam yajidna alai, amma fa idan bai samu takalma ba kafa waje. Idan aka ce al-khuff kamar yanda bayani ya gabata, takalmi ne na fata, susiti ne na fata, wanda kenan yana rufe hatta da idanun sau. To shine nan malam yayi baban cewa ya halatta kenan mai harami ya sanya kenan takalmi kafa ciki, idan bai samu takalma waɗanda suke kafa waje. To shine sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na khutuba anan Arafa. Kamar yanda bayani ya gabata, akwai khutuba ta musamman wadda ake buƙatar shugaban haji yayi wato a rana Arafa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutuba a Arafa. A cikin khutubarsa sai yake cewa man lam yajidna alaihi, duk wanda bai samu takalma guda biyu kafa waje kenan, falyalbas al-khuffayn, manzon Allah yace ya sanya khuffi. Wanda wannan na nuna irin abinda ake buƙatar khutuba ta kunsa, ta kunshi abubuwa waɗanda suke na hukunce-hukuncen haji. Kamar yanda anan a cikin khutubar ne manzon Allah yake faɗa cewa man lam yajidna alaini, duk wanda bai samu takalma kafa waje dan soso, to falyalbas al-khuffayn, manzon Allah yace ya sanya khuffi. Wa man lam yajid izaran, duk wanda bai samu zanan da zai daura, ma'ana gyauto, falyalbas sarawila, manzon Allah yace ya sanya wandansa. An gane ko shine ke ce lil muhrim, wato ga mai harami kenan. In bai samu wandan da zai, wato zanan da zai daura, to yakan iya sanya wandansa. To duk da cewa gaba da sanya wando wasu malamai suka ce sai ka farka shi, an gane ko ka farke shi kenan ya zamanto kamar misali zare, kamar yanda wasu malamai suka faɗa. Amma malaman Shafi'iyya da sauran magabata suka ce za ka sanya shi a matsayin shi yanda yake na wando, amma wasu suka ce in ka sanya shi a matsayin shi na wando sai ka ba da fidiya. Malamai suka ce ba maganar fidiya, ai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka samu ba shi zanan da zaka daura to kana iya sanya wannan ka kamar yanda in baka samu takalma dan soso to ka kan iya sanya kofi shine kenan wannan kuma a hajjin ban kwana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to amma jumhurin malamai suna ganin cewa kofin sai ka yanke shi kenan kasa da idan sau kamar yanda yake cikin wannan riwaya ta gaba shine a wannan riwaya ta gaba Abdullahi ibn Umar Allah ya ikara musu yadda ta yana muka gane cewa Abdullahi anan ibn Umar ne ta hanyar kenan dansa Salim domin shi Salim shine yake riwaya daga mahaifinsa ibn Umar sai yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yalbasul muhrimu min as-siyabi dangane da abin da ya dace mai harami ya sanya wato na tufafi faqala sai manzon Allah yace la yalbasul qamisa mai harami ba zai sanya riga wadda take dinkakka wala al-aba'ima wato ba zai nada rawani ba wala sarawilat ba zai sanya wando ba wala al-burnus ba zai sanya nau'in riga wadda ake kiranta burnus wanda bayani ya gabata a wancan hadisi baranis baranis jam'i ne na burnus kenan doguwar jallabiya mai hula irin ta mutanen Morocco wala thauban masahu za'afran wala wars ko tufafin da wato za'afran ko wars turare wars wato ya shafi jikinsa kasancewar su nau'ikan turarukan nan guda biyu da za'afran za'afran anan ma akwai shi yana nan kamar misali nau'i ne wanda yake na ruwan goro yana da kanshi yanda ka san kure haka yake to suna rini ne da shi haka nan shi ma turare wars suna rini da shi to duk tufafin da aka samu kenan turare wars ko za'afran ya shafi jikinsa to wannan bai halatta ne harami ya sanya amma kamar yanda bayani ya gabata bai ke banta da su dukkan wani nau'i na turare haramun ne mai harami ya sanya a jikinsa sai ya ce wa illam yajinna alaini idan bai samu takalman da zai sanya faliyal basil kufaini manzo Allah ya ce ya sanya kufi wani ya kaba'ahuma sannan ya yanke su hatta ya kuna asfala minal ka'abai sai kufin sun zamanto kasa da idanun sau kenan idan sau ya zamanto a waje to dan haka su jumhurin malamai suka ya hamlul mutlaq ala al-muqayyad suka ce a can takalmin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in mutum bai samu takalmi yakan iya sanya kufi suka ce dole sai an yanke idanun sau kenan su bayyana kamar yanda yake cikin wannan hadisi amma wasu malamai suka ce a saboda wancan hadisi shi yazo a ƙarshe a hajjin ban kwana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa manzo Allah yake fada an gane ko dan haka suka tafi akan cewa kufin haka nan zaka sanya shi ba sai ka yanke ba haka kuma kasancewar wandan sanya shi zaka yi ba sai ka barka shi ba kamar yanda su wasu malamai suke fada domin kasancewar anan iya abin da yake kanka ne in har baka samu goma zan Allah ya ce to ba laifi kakan iya sanya wando in takalma ne kenan baka samu kafa waje kakan iya sanya kofi to dan haka dai suka ce hatta ya kuna asfala minal ka'abai dan haka suka ce duk wanda kenan bi yanke ba idanun sau suka bayyana suka ce sai ya bada fidiya a takaice dai wannan yana nuna mana kenan halaccin sanya kofi in har mutum bai samu ba takalmi wanda yake kafa waje amma daga cikin magabata suka ce ka yanke wannan kofin ya zamanto idanun sau sun bayyana domin ka fita daga cikin sabanin malamai in har su samu ne haka nan in wandan ne ma kana iya barka shi ya zamanto kamar zane kenan an gane ku amma fa irin wanduna waɗanda suke nasu dan kasancewar irin yanda ake wando matsatsi a irin wannan yanayi bayan da za a yi ka farka shi ya suturce maka al'aurarka amma in kana so ka kalli irin wandunan musamman mutanen Iraki zaka ga irin wandunan su irin wanduna ne na irin wancan lokaci zaka ga shi kamar abu ne wanda yake kaya guda to irin wannan shine ake maganar kenan mutun yakan iya farka shi باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل قال حدثنا ادم وابن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين wato babi ne wanda ke bayanin cewa idan mutum bai samu zanan da zai daura kenan a matsayin sa ne mai harami. Manzon Allah yace faliyal basis wannan malam yace faliyal basis sarawi ya sanya wannan sa, domin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa khababan annabi sallallahu alaihi wasallama bi Arafat, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khububa a Arafa, sai yake fada a cikin khububar sa mallam yajid al-izara, duk wanda bai samu zanan da zai daura a matsayin sa na mai harami haji ko umra faliyal basis sarawil, manzon Allah yace ya sanya wandan sa. Wa man lam yajid al-alayn, duk wanda bai samu takalma kafa waje faliyal basil khuffay, manzon Allah yace ya sanya khuffin sa. An gane ko kenan wannan gaba ce ta biyu mallan ya kalla si gina wannan babu na musamman. Babu lubus silahi lil muhrim. Wa qala Ikrima idha khashiya al-adu wa labisa silaha waftada wa lam yutaba alayhi fil fidya قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل هو ابن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء هو ابن عازب رضي الله عنه ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى احد مكه ان يدعوه ان يدخل مكه حتى قاضاهم لا يدخل مكه سلاحا الا في القراب. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin mai harami wato ya sanya makamansa, an gane ko ya rataye makamansa kenan. Yana daga cikin makami shine ma'ana kamar misali sanya silke wanda yake na yaki. Silke na yaki ko riga ce wadda tun daga sama har zuwa ƙasa. Shine yace lubusu silahi lil muhri. Shine anan Ikrima Maulana na Abdullahi dan Abbas ke fada cewa idza khashiya al-aduwa, idan mai harami da haji ko umra ya ji tsoron abokan gaba labisa silaha, wato sai ya sanya makamansa, in silke ne ya sanya, in takobin sa ne ya rataya, waftada yace amma ba zai bada fidiya. An gane ko ita kuma wannan fidiya ko yayi azumi uku ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini ya bashi mudu biyu ko kuma ya yanka rago. Sai ma da yace walam yutaba alaihi fil fidya, amma ho ba a masa goyen baya ba a wajen fidya. An gane shi kadai ya kadaita da cewa ya bada fidya. Malamai sun fada sun yi daidai da fatawar shi akan cewa mai harami da haji ko umra in ya ji tsoron abokan gaba ba laifi ya kan iya daukan makamin shi ko ya sanya sirken shi na yaki. Sai yace walam yutaba fil fidya, walam yutaba alaihi fil fidya, kenan ba a masa goyen baya ba a wajen bada fidya, kenan yakan iya sawa amma ba maganar bada fansa. To shine anan mallan ya shigo da hadisin Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya ji domin yin umra a cikin watan Zulqa'ada. An gane ko itamara kenan anan ya nufaci yin umra a cikin watan Zulqa'ada lokacin da ya isa Makka. Fa aba ahlu makkata an yadkhulu yadkhulu makkata, yan Makka suka fito suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka, suka tsare shi anan Hudaybiya kamar yadda hadisi ya gabata. Hatta qabahu, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yanke hukunci tsakanin shi da su, ma'ana aka kulle yarjejeniya. La yudkhilu makkata silahan illa fi kiram, manzon Allah kenan ya ba su alkawari ya hukunta cewa a matsayin sa ba zai shiga birnin Makka da makami face sai yana cikin kenan kuban shi. Abinda ake nihi da silaha anan takobi kenan, domin gidan takobi shine ake kira da al-kiram. Ba zai shiga wato birnin Makka da makaminsa kenan sai yana cikin kuban shi, ba zai fito shi ba ya bayyana da shi. Wanda bayani ya gabata bayyana makami a cikin harami baya halatta, dan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata a dan lokaci takaitacce ne Allah ya halatta masa. Dan haka dai a takaice anan cai ba zai shiga birnin Makka wato da makaminsa kenan sai yana cikin jikar shi kenan, in takobi ce sai tana cikin kubanta. Don haka kenan anan kenan in tana cikin kube ya halatta mutum ya sanya karate takobin ka shiga birnin Makka da ita. kenan anan a matsayin mai harami ya halatta kenan ya sanya silke na yaki ko ya race takobinsa da abin da yake kama da haka. Sannan kuma ba maganar wata fansa akan shi, saboda anan inda ma akwai maganar fansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.